ashar na mata yau dan dalili bakuncin wa ya samu
Maryam Sale Yusuf
mallama Maryam sana'ar me ake yi
ina sana'ar kamar kayan adon mata haka tun daga atamfa mayafi kayan kalkili awarwaro da dan kunna yi haka har takalma da jaka
kaya dai zalla na mata
gaskiya
me yasa bake sai da na maza
a saboda ai yanzu zamanin ko kuma ma ni da yanda na sani kaya percentage na kuɗi yana hannun mata
oh yanzu kuɗi ko
ai duk wanda yake nema akan family shi ne da yawa
kamar kimanin shekaru nawa kina wannan sana'a ga ki matashiya
gaskiya fa to kin ga yanzu na gama makaranta alhamdulillahi to amma tun ina makaranta tun ina wajen shekara ta ta biyu a makaranta na fara
kika fara wani course kika yi a makaranta
na business admin
to a lokacin da kike makaranta kika hada kasuwanci da karatu
to alhamdulillahi gaskiya mutane za su zaton akwai wahalarwa a hakan amma gaskiya in ka sa kanka zaka ganshi ba abu ne mai wahala ba
ai kina sai wa ɗan uwanki dalibai
yawa dalibai har ma da malamai
ba sarke miki kuɗi
eh to dama ita sana'a ta gaji haka to amma ko an rike din gaskiya ban samu challenge mai yawa ba saboda bata kai ni ga dole zaka ji ba dadi ka je ka dawo amma idan ka sa a ranka dama sana'a ta gaji haka ba zai wani dame ka ba
me ya ji hankalin ki kika fara sana'a
gaskiya saboda kudade a hannun mata suke
shikenan abin da ya ji hankalinki
gaskiya kuma ina da wannan ya zance passion na fashion kawai ina son fashion da style
ba karatun da kika karanta na harkan kasuwanci bane
ba shi bane kuma ya jawo hankali na gaskiya ba shine karatun da nayi ba shine ya jawo hankali
kawai sha'awa
kawai sha'awar kayan ne saboda ni ina mace ce ina son kwalliya
to bayan kin gama karatu a lokacin banda nunawa a kawayenki da sauransu a gurin wasu hanyoyi da ke bi na tallata kayan
eh sosai family na gaskiya da ɗan uwa da abokan arziki daga ko ina
kake amfani da kafar sadarwa
ina amfani da shi
wanne daga cikin
ina amfani da Instagram da WhatsApp
kina samun kuma kasuwa ta
gaskiya alhamdulillah dai ana samu
idan kika wannan in kika saka waɗannan kafafa kina samun waɗanda bike san su ba kuma su ci za su bukata
eh gaskiya akwai
to taya kike cinikayya tunda zan juna ba a tar WhatsApp ta Instagram ne za su ga kike kina bukata
to gaskiya wannan zamanin da yake technology ya leka ko ina to ya zama kawai kamar normal online ne mutum zai ga kaya ya ce yana so kuma a ce mishi idan har yana so sai ya turo kudin shi to kamar kawai zai sadakar ne zan ce ko menene sannan sai yana turowa yawa sai in tura musu da kaya
kin fuskanci kalubale tun da ke fara wannan sana'a
sosai ma ai akwai kalubale da na fuskanta shine na a rike kudin sana'a ta yi kamar zata
mutu
gaskiya shine babban kalubale to amma idan har ka fuskanci cewa dama ne tudin sana'a ce haka ta gaji haka kafin ka kai wani mataki dole sai wa'annan abubuwan
sun yi kake
gaskiya ko an kai ni da yake alhamdulillah iyaye na suna taimaka min suna supporting dina gaskiya ba ka taba kai ni dai kasa gaba da bashi ba zan ce
amma saboda
yawa an rike to zan yi kokari in tashi
ga ki mace wani irin shawara zaki ba ayyukanki mata akan sana'a
eh to shawarar da zan bayar ita ce idan har kina mace kina yin sana'a kuma kina son ki ci gaba dole ki dauke ta da muhimmanci sosai da sosai in such a way that duk wani challenge da yazo miki ki kokari ki iya
magance shi
gaskiya kuma ala kulli halin ki zama mai fito da sabon abu ki dinga kokari kina karawa wannan sana'a taki inganci da abubuwan da ya kamata.
To malama Maryam Dandali na godiya, sai mu ce kuma Allah ya bin karatu sana'a.
Amin, nagode.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.